addu'a ta 91 subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi sauki sau 100 yanzu kafin ka je gida ka gama wannan sau 100 ake subhanallahi wa bihamdihi Abu Huraira shi ruwaito wannan addu'a daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama manzo Allah yace duk wanda ya faɗi wannan addu'a man qala ha mi'ata marra hina yusbih wa hina yumsi wanda ya faɗa sau 100 da safe sau 100 da yamma lam yati ahadun yawm al-qiyamati bi afdal mimma jaa bihi ba wanda zai zo kiyama da sama da abin da wannan bawan Allah ya zo da shi illa ahadun qala mithla ma qala aw zada alayhi sai dai mutumin da ya faɗi irin abin da ya faɗa ko ya ƙara wataƙila shi yayi sama da 100 ko kuma yana maimaitawa akai akai ya zama bakin su kullun subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi haka wannan addu'a tana da muhimmanci kware da gaske tsarki ya tabbata ga Allah tare da gode masa akwai riwaya ta zo cikin sahih al-bukhari subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al-azim kalimatani khafifatani ala lisani habibatani ila rahmani thaqilatani fil mizani kalmomi ne guda biyu masu saukin fada a baka inji annabi wannan shine hadisi na ƙarshe a cikin sahih al-bukhari masu saukin fada a baka kuma ababan soyuwa a wajen ar-rahman shine Allah Allah yana son su ga nauyi a mizani kana fada suna cika masu kini suna ƙara cika masu kini thaqilatani fil mizani subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al-azim fadin subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al-azim wannan riwayar subhanallahi wa bihamdi kawai wancan kuma subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al-azim wanda Allah ya masa arziki dan arziki ne bakin kai saba da fadin subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al-azim subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al-azim to ka shiga wannan layi na kana fadin kalmomin da suke habibatani ila rahman Allah yana son su ina ko mai gidanka ne yake son ai wani abu ina jin kana masa biyayya ai kana yi ballanta na mai gidan masu gidaje gaba daya Allah khaliqus samawati wal ard wannan imam Ahmad imam Muslim ya ruwaito wannan hadisin sahihi ne